Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya nako ma an tashi lafiya
lafiya ga lawa alheri ya wurin naku
lafiya lili ya naku wajen ya uwoku
ungo mu lafiya
ni ganiyo ya niyo
ba ba niyo ka waje har ya ina ungo mu
ya ungo mu
ungo mu lafiya ga lawa wallahi
to baba ni ma barin bude da ga zaman ce ka ba mu labari amma ni zan bude ne da kai a kamurna yanzu da da shurawa za za da gilashi ba ana tattace da shi ana
buhi
ana so ina kai kamurna abun alheri da ya same ka da bazan fada ba sai wanda yazo
Allah sarki to Allah kara bana
yanzu ya gani shi ma yazo yazo gani
to Allah kara bana
abun Allah sa mu gaba da duniyar nan lafiya Allah ya ba
amin summa amin
tabbatar da alheri
amin summa amin
Allah ya kara buɗi
amin summa amin amin summa
yawa so tunda murna muke bari kuma mu taya wakilin mu abokin aiki Haruna Bamma Bako wanda shi kuma ya aure da siyamu auren nan an yi shi ran uku an tabbar din farko ga wannan watan da
aka
samu tangarda kyau watan gaddari
na ura haka
uwa da mai ban samu amma aka ce gaisuwa bata tsufa ko
haka ne bata lalacewa
kuma musamman ma ga ma'aurata waɗanda fata alheri har su bar wannan duniya ana musu wannan fata alheri
barka
bata yawa to muna taya shi Haruna Bamma Bako da duk ɗan uwa da abokan arziki murnan auren ƴaƴansu ne Esther Nana Sharifa Haruna Mamman da angwanta Malam Umaru Bashir Umaru jami'in kamfanin gidan wuta da ake cewa Nijelek. Allah ya sa Nijelek din haka take a cikin nan kwanne. So Allah ya ba da zaman lafiya
da
barkar zaman tare.
Amin.
Akwai kuma yau kamar yadda muka yau ma rana ce ta aure raki baba sai inda mutum ya zaba.
Gaskiya.
Aje Ghana, aje Nigeria, aje
Nijeriya.
Yau rana ta dawwa, yau rana ta aure raki ce. So bari mu mika wannan gaisuwar fata aljeri da taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da Alhaji Tahir Mahmud sarkin ruwan zazzo waɗanda za a daura auren ƴaƴan su tukur Tahir Mahmud da Nabila Bashir Abubakar za a kuma yi wannan auren ne ranar 13 ga wannan wata na Yuni da ƙarfe 11 da rabi na safe a Abubakar Sadiq masallacin Abubakar Sadiq kenan dake lamba 3 ga Ladima Street Dogarawa New Extension Sabon Gari Zaria. Sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Amushi Ilya Obadaya waɗanda za a yi auren ƴaƴansu Jummai Obadaya da Adewale Akandi Idowu. Su kuma wannan auren za a yi shi ne ran 24 ga wannan wata na Yuni baba da ƙarfe 10 na sati a majami'ar Ekwa Yutan Jos. To Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya nuna mana wannan ranar ma dai tukun da farko.
Amin summa eh.
Kana kuma yawa Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka ba baba to. Aure da kin dake hannu na kenan.
Allah sarki to ni kuma ga wannan gaisuwan taya murna ne da fatan alheri zuwa ga majidadin faila na Afirka baki daya wato Alhaji Sai Muhammad a Ajeje da amaryarsa Hajiya Jami'a Alhaji Ibrahim Mai Kankan magajiyan bari-bari na kuma suke ga wanda aka daura auren su a makon da ya gabata. To muna musu fatan alheri kuma Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To sai kuma wannan gaisuwan taya murna ga iyalan gidan Watara a jagorancin sarkin Wangarawan kuma sai Alhaji Ahmad Ibrahim Watara da iyalan gidan Dikko a Yalo kuma sai a jagorancin Sheikh Armiyahu Idris Dikko wanda za a daura auren yarsu Faiza Yusuf da angunta Ibrahim bin Ibrahim da za a daura a gobe Lahadi kenan 18 na wannan watan Yuni a fadar sarkin Wangarawa a Yalwa Kumasi da misalin ƙarfe 10 na safe. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a tayyiba. Sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga babanmu wato Khalifa Sheikh Yayal Amin wanda Allah ya albarkace shi da cika shekaru 85 a duniya.
To fa baba.
Cikin koshin lafiya kuma.
Allah ya ba mu dan kishi.
Amin summa amin. Muna addu'a.
Allah ya kara nisan kwana.
Amin amin. Kin gama addu'ar alheri. Kin gama addu'ar baki daya. To Allah kara wa malam lafiya.
Amin amin.
Mu zauna lafiya da juna. Kasa daya al'umma guda daya.
Zaman lafiya shi ne shi ga wannan.
Mun zauna lafiya da juna. Kasa daya al'umma guda. Zaman lafiya shi ne shi ga wannan. Allah sai ki ka taimake ni ka amfana mu ku bida kuma laula ki ya mu juna in ki ban sa san mu jiddada ki shiri a wuri guda kuma wani da aka mu mun fada ki ban har ka ta ta ci gaba da mu ne lafiya ni ta Allah da ku da ku
juna ka fara ta yi ayyuka ku ba ku juna
Kamu jama, tak kau sayang jiwa wanita. domin sanya hakan ta faru sai mun zama masu kula ma'ana mu kula da ƴan uwanmu kar yarda mu tashi ba mu kula da haɗin kai babu matsala a ga umma ce kada kana maza mata ƴan ƙanana da manya kuma ga matasa
to bari mu shiga gangan gaishe-gaishe baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida madam Mary Ezekiel Isus Godi Abundoja Bauchi sai honorable Lani Nuhu birthday da yaranta duka Abundoja sai kuma anti Agware Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Fego Baiko da ƴan uwansu duka sai kuma muna mika gaisuwa ta alheri da murna haihuwa zuwa ga malama Roda Rabi Suleiman Auta a Jos Allah ya kara shekaru masu albarka da cikakken lafiya sai gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Samita asibitin koyarwa na ATD garin Bauchi da mai gidanta da yaransu duka gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Haruna Abdullahi na Special School Management Board Bauchi da uwar gidansa Sa'ade da ƴan uwansu duka a garin Alhajere na jihar Yobe Allah ya sa Alhajere nan haka ne gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi Alhaji Waziri Sanusi Baban Dodo a Zaria City jihar Kaduna ina kuma mika akwai kawun mu da ya rasu a nagwamma shekaru 30 baban mu da kai baban mu da ya rasu shekaru 30 da suka shige baban mu shi ma marigayi su biyu maza Allah aka haife su in kaga ba ta gwaye bane amma an kaga ɗaya za ta ke ne ce abin da ya raba su kawai shine shi baban mu da Allah ya mishi cikawa shekaru 30 da suka wuce yana ina
haka
yawa yana da ingina to aka kira aka zo aka ce sanu Iliya aka je da ansa sai ce ai ashe dan Juma ne sun yi ka ba ta kuka bar MDU sun yi ka kaban kamar ba ta bace to ya yi ki kuma 30 da rasuwa ranar Asabar din sai ya shige to Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta yi haɓaka ta hayayyafa ta Allah ya raya wa dukkansu Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare
kuma bari mu ka gaisuwa a bari ya huce da kuma godiya wadda ta fito daga Alhaji Sai Muhammad Majidadin Kwaila wato sabo ango kenan da yake mika gaisuwan a bari ya huce da kuma godiya zuwa ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam Sai Usman Musa Rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul Harkatu Tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Mu'az Abdullahi Mu'az Ajiji da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonce sarkin musulmi na masarautar Sinti a Accra da Muntari Ire sabon zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharbutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma na'ibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da Malam Aminu Mai Kankan da Malam Katibu Sirri a Kumasi da kuma Malam Sha'adu Sisi a Kumasi sai kuma Malam Jargesu da Malam Ali duk a Ajeji da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Ausa Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato yake ku isar min da gaisuwa zuwa ga Nazifi Ibrahim Rugar Malam jihar Sokoto da Fatima Haddadi mai kwamfuta mai yama da Ado Salashi Goma ga Nabi Jau da Hajo Matar Garba mai nama Barikin Ladi da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau da Aisha Lawal bin Hanbali MC Dan Sulba da Usaini Dango shekara suwa da kuma Ayuba mai saida katako Barikin Ladi da Alma mai jaran waya Dorawan Babuje da Malam Abu Na'ibin Dorawan Babuje da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje da Bashir Tela lafiyan bari bari da kuma Jeki Love Gikan Duna da fatan sun tashi lafiya
wato baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa dalili da haka bari mu jure da wannan wasika da kuka fito daga Hana Haruna Muhammad Kitana shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Bello Bello da Mari dake Radio Nigeria Kaduna da Wasila Yusuf gurin gida dake Radio Alfijir FM Kaduna sai Dairu dan Kano rafin dadi daraktan shirye-shirye a gidan Radio Jihar Kaduna da Honorable Alhaji Tasi'u Madawaki Inenu sai Usman Malika mai ruwa rotuwa da Fa'ili dan Ladi Mahuta sai Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da fatar an tashi lafiya. Baka labarin wani matashi ne da matsafa wai da matsafa
iko Allah
ba zan ce da matsafa ba sai dai ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shine da matsafa zan ce to bari in tsare ta da matsafa
da matsafa
abin da ya faru shine shi yawa shi wani matashi da matsafa shi wannan matashi ya wani gari ne zai aika kudi ai da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ta san yanzu dai da ake banki din nan a hannun kowa yake kamar
eh haka ne ana banki a kan waya haka
yawa banki a kan waya duk komai zaka iya kai to ne da sayarwa a kan waya ko dai a kan waya to shi kenan wannan matashi yana tabbatade sai ya tashi ya tura kudi a wata lamba a wani account ya tura ma wani naira 200
kai
a kuskure to kai kuma a cikin account ɗin shi duka naira 225 to wato aka bar shi da
naira
5,000 kawai
to 5,000 na amma
ok yawa ya tura to da yake yanzu cewan ya yi kuskure sai ya rasa yadda zai yi sai wata dabara ta zo miki
na'am
sai nan da nan ya ɗauko wayar nan ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kuɗi a tako
haka
ya ce miki ya rubuta miki tako na kai ka kata kwana text ba ya ce to da fatan kawo ni lafiya ka duba account
din ka
za ka ga yawwa tako da ya tura miki zai ce da fatan ka kawo ni lafiya ka duba account ɗinka za ka ga kuɗi na turo maka domin taɓi ne in aka baka domin ka samu ƙarfin gwiwar shiga ƙungiyar ba ta matsafa wanda ya ce wai haka zai baka damar ke ta hazo cikin dare domin samun zagaye duniya ke ce wai zagaye duniya kana more rayuwa amma fa kafin ka shiga wannan ƙungiyar duk da wannan kuɗin da aka kafin a karɓe ka sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake kaunar su a cikin kuɗi suke har da babanka da babarka ya zana dai mutane haka dai to shi ke nan sai kuma sai ce miki amma idan ba ka buƙatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba da wuce 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 abokina ai dama ta samu yace wai abokina ma ya ce ga account ɗinsa a tura miki shi ma yana son shiga kungiyar ta ku
kai kai kai
Ni ba zai ba zai shiga mace da daba ba zai dawo da kudin nan ba.
Wato ya jiji da jiya ki.
Ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku. Wai yake won yace ina so a karo min kudin kana kuma a ƙara gaya min tarihin da
abin da zai ƙara saboda ya samu wannan karbin mukabin. Da bara bata ji ba sai ya hakuri
ya
rubuta kan
jira ka kira miki ko kuma ya za a yi ya za a warware a kudin kai dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi
to yanzu in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kada zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba
a to ai kila ma baba kila ba ya kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su kin riga mu
gidan
ba su da rai haka kila ba shi da iyayen da ba su da abin da suke ci condition da ba shi ya ga cewa wannan dan gamfara ne shi to bare mu da biki ba
shi number 1 ne shi
shi ba na da number 1 da unguwar ba ba ta gaba da baji da zaka gaba da nan ta fili da ka ce da zafirki dai yanzu a madadin
baba ya ku makeri
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri